Baby, not true. Fight for your love like a radio thing. Nothing is gonna make us to be separating. I don't wanna stop, baby, from the starting. I feel alright, baby, when we're charting. So that I'm sad when you're not replying. Girl, I've been falling for you. Girl, I've been falling for you. I'm falling in love, oh. Yeah, yeah, yeah. Girl, I've been falling for you. Girl, I've been falling for you. Ooh, ooh. I'm falling in love, oh.
Da 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 da